بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren Juma'a, daren 22 ga watan Sha'ban, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, a shekarar 1438, daidai da 18 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2017. Wannan shine majalisi na 39 daga cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Mukhtasar al-Ulum lil-Ali al-Ghaffar, wanda Malam Muhammad Nasiruddin al-Albani ya rairaye shi daga littafin Al-Ulum na Al-Imam Shamsuddin Al-Dhahabi. Allah Ubangiji ya saka musu alkhairi gaba ɗayan su. Wannan littafi yana mana ainihin darasi ne da karantawa akan tabbatar da aqidar musulunci, wanda ke tabbatar da cewa Allah Ubangiji madaukakin sarki ya ɗaukaka akan dukkanin halittunsa ta hanyar nasoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da fassarar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su suka yi ma waɗannan nasoshi. Za mu tashi a gaba ta 35, a inda malam yake kawo mana sunaye da maganganu na malamai a cikin zamunan tabi'ai da atba'ut tabi'in, waɗanda suka yi magana akan mai da martani ga 'yan bid'a irin su Jahmu ɗan Safwan, irin su Bishr al-Murisi da makamantansu, waɗanda suka fara kawo bidiyoyi na khalqul Qur'an da ainihin cewa Allah ba shi a sama da makamantan abubuwa irin wannan tawili. Allah Ubangiji ya samu dace. Malami na 35 a cikin wannan jeren giya shine Ali ibn Asim. Malam yace muhaddithu wasit. Malam Ali ibn Asim ibn Suhaib al-Wasit yake, wanda ake mishi alkunya da Abul Hasan. Ana danganta shi ga Banu Tayyib wala'an, duba izuwa ga cewa ya kasance bararren bawa ne ga wata mata mai suna Qaribatu, wadda ƴar uwa ce ga Al-Qasim dan Muhammad. Qariba bintu Muhammad bin Abi Bakr, wanda Al-Qasim dan Muhammad malamin Imam Malik ne. To yana da ƴar uwa sunanta Qariba, ita ma jika ce ga Sayyidina Abu Bakr. Wannan malami bararren bawa yake gare ta, ya daga cikin malaman addini masu kokarin gyara a cikin al'umma, wanda aka san shi game da alkhairi. Al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah, waɗannan guda ukun sun fitar da hadisan shi. Wannan malami ya rayu tsakanin shekara ta 108 zuwa shekara ta 201, wato ya rayu kwatankwacin shekaru 93 kenan. Allah ya gafarta mai. Malam yace kala Yahya ibn Ali ibn Asim, ɗansa mai suna Yahya ibn Ali ibn Asim yace kuntu inda abi fasta'adhana alayhi al-murisi, wata rana ina zaune tare da mahaifina Ali ibn Asim, sai wannan dan bid'a Bishr al-Murisi sai ya zo ya nemi izini, yana so ya shigo ya gana da mahaifinmu. Fa qultu lahu ya aba, sai nace haba dai baba, mithlu hadha yadkhulu alayka, yanzu irin wannan dan bid'an baba kake hulɗa da shi har ya shigo inda kake? Qala, sai mahaifin nawa ya ce wa malahu, mecece matsalar shi? Qultu, sai nace innahu yaqulu alqur'anu makhluq, ai yana cewa qur'ani halitta ne ba magana Allah bane. Wa yaz'umu anna Allah ma'ahu fil ard, kuma yana da aqida cewa Allah yana tare da shi a ko'ina, yana aqida yadda rika da. Wa kalaman zakartu, na faɗa mishi dai wasu maganganu na bid'o'i da wannan malami ya shahara da su. Fa ma ra'aytu shtadda alayhi mithla mashtadda fi anna Allah ma'ahu fil ard, yace sai na lura cewa maganar da aka faɗa cewa Allah yana nan a ko'ina ta yin ba babana tsanani ya ji takaicin magana da damuwarta. Wa anna alqur'ana makhluq, da kuma cewa qur'ani zancen Allah ne, ma'ana babana bai ji daɗin waɗannan bayanai ba, a zahiri da bai san su ba game da wancan dan bid'a. Malam Albani zai mana takhrijin wannan riwaya kafin nan. Malam yace qala Ali ibn Asim rahaltu fa atani abi mi'ata alf dirham. Wannan yaro mai suna Aliyu shi malamin Ali ibn Asim yace na tashi tafiya makaranta dan karatu sai mahaifina ya bani dirhami 100,000 mi'atu alf dirham dirhami 100,000 kenan ko farajatu min rihlati wa qad katabtu mi'ata alf hadith naje yace ga wannan kudin ka je kai amfani da su wajen ayyuka na karatu ka kama wurin zama ka sai abinci ka sai littafi ka hidindimuka mana ya bashi pocket money kenan ya tafi shekara da shekaru ya dawo sai ya zo da hadisai guda 100,000 ya rubuta su mana ya samu ilimi mai dadi tun mai dimbin yawa qult zabi yace kana min buhuril ilm wannan malami ya daga cikin koguna na ilimi Allah ya mishi baiwar ilimi asha 94 sana ya rayu shekara 94 ma'ana ya wuce ta 93 ya shiga ta 4 kenan walakinahu layyinul hadith sai dai a wajen riwaya malamai ba sa karban riwayar sa shi kadai saboda layyin ne yana da wani dan rauni yadda al-imamu az-zahabi ya bada labari a cikin littafin mizanul i'tidal fi naqd ar-rijal wa min qablihi al-imamu ابن عدي الجرجاني اتكن الكامل في ضعفاء الرجال cewa Allah ya mishi wadata ne mutun ne mai arziki sai zama yana da ma'aikata da yawa a gidansa da masu kulawa da kaza da masu kulawa da kaza ba ciki kuma har da akwai wadanda ya amince da su suna mishi rubuce rubuce suna kafe mai da tafai zama a cikin su akwai takadarai wadannan warraquna suna karawa su rage su suka lalata mai hadisan shi sai zama idan yazo yana karantar da hadisi saboda amincewa da yayi da su in ya faɗi wani abu bisa kuskure aka ce mishi algabata malan nan ba daidai bane sai ya kama faɗa ya kiyarda ya gyara sai ya nace akan wannan kuskuren yana yin kuskure kuma ya nace akan shi haka zabi yace kana yakhba'u wa yatamada kana yukhti'u wa yatamada yana kuskure ya nace akan sa to wannan shi ya shawwashi hadisan shi gaba daya sai malama hadisi suka fara taka tsantsan game da karbarewar su amma babu shakka babban malami ne Imam Zahabi ya bada labarin cewa mutane sama da 30,000 suka halarci majalisin sa yana karantawa hakan Zahabi ya kokarin yayin raddin wasu maganganu wanda Ibn Adi ya kawo na danganta wasu hadisai munkarai zuwa ga wannan malamin Zahabi ya ce lalle wannan nakara ba daga gare shi bane daga wasu ne a cikin isnadojin wanda ba shi din ba Zabi yake cewa abun mamaki a ce irin wannan matsala ta buya ga malami kamar Ibn Adi al-Jurjani Allah ubangiji ya kyauta da kare a takeice mafarin din sa ne ba a karba wallahu a qultu al-imam bayan da Zabi ya magana sai kuma Shaykhul Albani shi kuma yace lam a'rif Yahya ibn Ali bin Asim wannan dan gidan Ali ibn Asim ni ban san shi ba walam yadhkuruhu fi riwayati an abihi Ali ibn Asim kuma ban ga wani malami da ya ambaci cewa a cikin masu riwaya daga Ali ibn Asim akwai wannan ɗana shi mai suna Ali ba daga ainihin wato Ali ibn Asim ban ga cewa akwai wannan ɗana shi mai suna Yahya ba wallahu ta'ala a'lam sai malamin yace as-sadis wa thalathun Yazid ibn Harun shaykhul Islam malami na 36 shine al-imamu Yazid bin Harun ibn Zadi As-Sulami maulahu wanda shi ma babban malami ne daga cikin malaman atba'u tabi'ina ya rayu al-imamu ayin Shaykhul Albani bai ambaci tarihin haihuwarsa ba sai dai ya tabbata kamar yadda Az-Zahabi ya ambata a cikin siyaru a alamin Nubala daga al-imamu Ahmad cewa an haife shi ne a hijira da shekara 118 ya rasu hijira da shekara 206 kenan ya rayu kwatankwacin shekara 88 kenan a duniya kuma kamar haka wannan babban malami ne yana da hadisai a cikin duka kutubu sita al-jama'a sun fitar da hadisan shi gaba ki daya kamar da Zahabi ya siffanta shi yace kana ra'asan fil ilmi wal amali hujjatan kabirar sha'an yace ya kasance jagora ne a wajen ilimi da aiki da ilimi kuma madogara ne shi babban mutum ne madogara lokacin da ya kaura daga garin su ya dawo Bagadaza haka aka dinga murna ana ta yi wa juna barka cewa an yi babban malami kuma dalibai suka kewa shi suka ta diban karatu a gurin sa da gaskiya da Imam Ahmad ya rayu ya dai a duniya kamar yadda muka ji har ya makance kuma yana daga cikin manyan malamai da suka shahara wajen raddi ga yan bid'a musamman akan waɗannan ta'awilat na magana akan istiwa'i da makamantansu. Wannan shine Yazid ibn Harun a take ce kwarai Allah ubangiji ya gafarta masa. Malam yace qala Shadhu bin Yahya sami'tu Yazid ibn Haruna wa qila lah man al-Jahmiyya. Yace naji Malam Yazid dan Harun an tambaye shi an ce su waye Jahmiyya. Qala yace man za'ama anna ar-Rahmana 'ala al-'Arsh istawa ala khilafi ma yakiru fi qulubil 'ammati. Duk wanda yace ar-Rahman 'ala al-'Arsh istawa, kada a fassara ta a bisa fassarar da kowa da ya karanta. Tunaninka na farko mene? Allah ya daukaka. Jahili da malami aka kiyona tunanin ku? Duk wanda yace a juya wannan fassara ala khilafi ma yaqimu, bisa sabanin abin da ke darsasuwa fi qulubil 'amma, a zuciyar mutane, huwa jahmiyyu, wannan ba jahmini. Duk wanda yace kada a fassara ta da zahirinta, kada a ce Allah ya daidaita akan al'arshi, malam Yazid dan Harun yace wannan ba jahmi. Yaqiru zabi yace yaqiru mukhaffafun, za a karanta ta babu shadda, ka a ce yaqiru, a ce yaqiru. Wal amma, abinda yake nufi da amma anan, muraduhu bihim jumhural ummati wa ahli ilmi, yana nufin daukacin al'umma da malamai da jahirai da kowa. Wallazi waqara fi qulubihim min al-aya, abinda yake darsasuwa a zukatan dukkanin mutane a cikin wannan aya, huwa ma dalla alaihi al-khitabu ma yaqihim, wato suna jin darsasuwa abinda magana take nunawa ne, tare da cewa suna da yaqini bi anna al-mustawi laysa kamithli shay, tare da cewa wannan a daidaituwa da Allah yayi, to babu wani irin Allah, babu wanda yake da daidaituwa irin ta Allah. Dan haka koda sun ce eh Allah ya daidaita, to kuma suna tabbatarwa bil ittirar, cewa ba irin daidaituwar wani da wani. Hadha alladhi waqara fi fitrihim as-salima, wannan shine abin da yake bujurowa a cikin darsasuwar zukatan mutane waɗanda ba a lalata musu zuciya da bid'a ba, sawa'un tsofaffi ne ko yara, ƴan makaranta ne ko ƴan kasuwa, malamai ne ko jahilai, attajirai ne ko talakawa, duk wani mutumin da bai samu wata matsala ta ƴan bid'a suka lalata mai tunani ba, an ce mishi Allah yana ina zai ce Allah yana sa. Wannan shine asalin ɗabi'a. In zai addu'a sama yake kallo, in zai Allah ya isa sama yake nunawa, in zai ce Allah yana ganin ka sama zai nuna. Kaga dukkanin mutane sun daidaita akan wannan fitra. Sai wani ya ce ai wannan fitra ba daidai bace ko? Amma da yace duk wanda ya faɗa haka a matsayin bajani yake. In kana neman misalin jahmawa yanzu a cikin malamai a Najeriya, to shine irin su Dahir Bauchi da Shehu Sani, waɗannan sa daga cikin malamai a Najeriya wanda aka yi cewa kai tsaye suna da wannan aƙida. Allah ubangiji ya shirya shi su tare da mu gaba da. To irin wannan shi ake nufi jama'a. Ma'ana ka ce ba za a fassara nassin da yake magana akan ainihin wato matsala ta aƙida da zahirin shi ba, sai an karkatar da shi kai ya dace da wani rudanin tunanin da ke cikin zuciyarka. An ce Allah yana dariya, sai kai tunanin to ayan siffanta Allah da siffa irin ta bil adama. Allah yana fushi, Allah yana kauna, Allah yana kiyayya, Allah yana so, Allah yana jin mamakin abu. Sai ka ce duk waɗannan siffofin kar a faɗa. Wannan shine ainul jaham, shine tsantsagaren jahanci da ba. Allah ya sani. Malam ya ci gaba da cewa wa adhanihim as-salima, da kuma kunnuwan mutane a sahiya wanda suke ingantattu. Walau kana lahu ma'anan wara'a dhalika latafahhamu bihi wala ma ahmalu, da a ce wannan ayoyin da ire-irensu suna da wasu ma'anoni koma bayan wannan ma'anar, to da mutane sun iya hararo wannan ma'anar kuma da sun fahimto su, da ba su watsi da su ba. Walau ta'awwala ahadun minhum al-istiwa'a latawaffarat al-himamu ala naqlihi, kuma da malaman farko sun canza fassara istiwa daga abin da ke darsasuwa a zuciya, to za ka tarar cewa za a samu kokarin bada muhimmanci wajen ruwaito wannan karatun da aji labarinsa. Walau nuqila lashtaha, za a yace kuma da an cirato shi, to da labarin ya tabbata. dan duk wani abu da aka samu wata fassara aka san abin da ake fahimta daga zahirin sa zaka tarar sahabbai suna goyitowa cewa wuri kaza ga abin da annabi ya ce har aji labari yanzu fadan Allah innal ladina amanu walam yalbasu imanuhum bidhulmin wannan fassarar cewa zulmu anan shine kafirci shirka ba ga magarin zalunci ba aga fassarawa ne da ta hanyar ta'awili daga zahiri amma zahirin ayar na nufin cewa duk wanda yayin imani bai cakuɗa imanin shi da wani cutarwa ba cutarwa nan sawa'un ga kansa ne ko ga bayin Allah ko ga Allah cutarwa ga kanka shine aikata sabo tsakaninka da Allah cutarwa ga bayin Allah shine zalunta su ta hanyar aiki da bakinka ko da hannunka ka zalunce su ko da magana ka ko da makamanta tun daga kan gulma da sata da kisan kai da cin amana duk abin da ya zama dai kai wa dan uwanka mutum wani laifi ko ta'annati to zalunta bayin Allah kenan zalunci na gaba shine zalunta Allah shine yin shirka na fata mun gane wannan to da aka faɗi wannan katin sabai sai hankalin sai tashi suka dauka to duk waɗannan na iya shiga har suna cewa to ayyuna lam yadhlim nafsa wane ne a cikin mutum da ya imani bai cuci kansa ba alal aqal sai manzo Allah ya fassara musu cewa ai wannan zaluncin shirka ne ko kuji Allah yana cewa inna shirka la zulmun azim ba kaga yanzu wannan ta'awili ne wanda yake karbabbe ko sai da aka samu arwaito shi ina fata mun fahimci wannan haka duk wani ta'awili da yake yana da inganci zaka tarar arwaito shi tunda ba a samu ta'awili daga magabata akan wannan ba abin da yake nufi kenan ba su fassara shi da safanin zahirinsa fa in kana fi ba'd jahalatil aghbiya man yafhamu min al-istiwa'i ma yujibu naqsa yace in ya zama an samu daga cikin jahilan wawaye wanda suke ganin cewa da zaran an siffanta Allah da istiwa'i to wannan yana bayuwa zuwa ga naqasta da daraja Allah wa qiyasan lishahidi ala al-ga'ib suna kwatancin abinda suke gani shine ash-shahid aw qiyasan lishahidi al-ga'ib ko kuma suna ganin ana kwatancin abinda ake gani da Allah wanda ba a gansa ba wal makhwalil makhluqi ala al-khaliq suna ganin ana kwatanta Allah da halittunsa fa hadha nadirun duk da ana samun ire-iren wannan to ɗaiɗaiwa ne ake samu daga cikin waɗanda hankalinsu ya gurbace fa man nataka bi dhalika zujira wa ullima duk wanda ya furta wannan magana to za a yi mishi zajar za a ja kunnensa a ce kai magana da kake faɗa ba haka bace wa ullima kuma a karantar da shi wajahar sawabi a ga mai gaskiyar abin da ke ciki wa ma adhunnu anna ahada zabi yace bana tsammanin akwai wani mutum min al'ammati daga cikin jahilai yaqiru fi nafsi zalika wanda yake wannan tunanin wanda suke wannan tunanin su ne wanda ake kallon sa matsayin malamai amma jahili gama gari wanda bai zauna da irin wannan malaman suka sanada mishi irin wannan bid'ar ba ko baka taba jin irin wannan zancen daga bakin shi yace to Allah dai yana sama na kallon ka haka jahili ne ce kowa maza ne da mata ƴan birni ko ƴan ƙauye sun san wannan ko yara ne suke magana sun ce to Allah yana sama yana kallon ka wani zai ƙarya ko zai zalunci kaga kenan duk mutane sun daidaita inda sa da fitra salima sa da lafiyayyen hankalin da Allah ya dace su akai sun daidaita wajen fahimtar wannan su waye masu inkarin wannan wanda ake cewa malamai wanda suka karanta ilimi wanda yake gurbatacce da falsafa suka shigo da wasu tunane-tunane na maguzawa na ainihin wasu other civilizations zuwa cikin addinin musulunci da haka ne aka gurbata wannan ainihin fassara ta ainihin al-istiwa zuwa wani abu can daban wanda ba daidai ba Allah ubangiji ya kiyaye wallahu a'lam malam zahabi yace Allah ya fi sanin daidai qultu al-allamatu al-albani yace akhrajahu abdullah ibn ahmad wannan kissa al-imam abdullah ibn al-imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal ya fitar da shi fi sunna a cikin kitabus sunna daga shafi na 11 zuwa na 12 wa min tariqihi zakarahu al-muallif ta hanyar al-imam abdullah ibn ahmad tanan zahabi ya ambaci wannan kissa lakinnahu samma huna wa fi ghairi makanin makanin kitabu ar-radd ala al-jahmiyah sai dai anan da wani wurin kuma sai zahabi ya ambaci cewa maganan na cikin littafin abdullahi mai suna ar-radd ala al-jahmiyah mai hukun littafin shi as-sunna sai zama ya samu wahami wajen dangantawa zuwa ga littafin duk da yake duka littafan na mutum ɗaya ne fa qala abdullahi ma'ana shi Abdullahi ya ambata anan da kuma a wani wajen a cikin riwayar Al-Jami'a yace haddathani Abbas ibn Abdul Aziz al-Ambari yace Abbas ibn Abdul Aziz al-Ambari ya bani hadisi qala haddathana Shadh ibn Yahya wa akhrajahu Abu Dawud fil Masail al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Sijistani rahimahullah ya fitar da wannan riwaya shi ma ila yau a cikin littafin Kitabul Masail wanda ke dauke da tambayoyi da yayi al-Imam Ahmad akan mas'alolin musalalul hadith da makamantansu a cikin shafi na 228 yace haddathana Ahmad ibn Sinan qala haddathana Shadh ibn Yahya qultu Ash-Shaykh al-Albani yace hadha isnadun jayyid wannan isnadi ne kikkiawa Shadh ibn Yahya rawahu jam'un min ath-thiqat wannan malami suna Shadh ibn Yahya an samu tarin amintattu da suka riwaya daga gare shi wa zakarahu imamu Ahmad ibn Hanbal wa zakarahu Ahmad bi khairin an tambayi imamu Ahmad game da shi ya amince shi da alkhairi wa allaka al-Bukhari hadha al-athara fi af'al al-ibad bi sigat al-jazm hakanan al-imamu Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullah ya kawo wannan athari da isnadi mu'allaqan da siga ta al-jazm a cikin littafin shi mai suna khalqu af'al al-ibad ishara izuwa ga karfin riwaya a wurin shi kenan shi ma fa qala yace wa hadhara yazid ibn harun min al-jahmiyati fa qala yace al-imamu yazid dan harun ya ja kunne game da jahmiya sai yace daga nan sai al-imamu al-imamu al-bukhari ya ambaci wannan kissa wannan kenan sai malam yace as-sabi'u wath-thalathun sa'id ibn amir ad-duba'i al-imamu sa'id bin Amir al-Dubai mala yace alimul basara babban malamin kasar basara wanda ya rayu daga tsakanin hijira da shekara 122 zuwa 208 ya rayu kenan shekara 86 a duniya Allah ya bangije gafarta mishi wannan malami ya da riwaya a cikin al-kutubus sita gaba daya qala Abdurrahman ibn Abi Hatim al-Imam Abdurrahman ibn abi hatim wani malan dan malan din kenan ila yau yace haddathana abi qala hudithtu an sa'id ibn amir ad-dubai al-imam abdurrahman bin ahmad ibn hanbal sorry al-imam abdurrahman ibn abi hatim yace haddathana abi babana abu hatim ne bani hadisi baban nawa yace hudithtu an bani labari an sa'id ibn amir ad-dubbi الضبعي daga malan sa'id dan amir ad-dubai malan sa'id yace annahu zakara al-jahmiyata fa qala ya ambaci jahmiya sai yace hum sharrun qawlan zancan su yafi tsananin muni min al-yahudi wan nasara magana jahmiya kan maganan kristoci da yahudawa matsala wa qadis sama al-yahudi wan nasara قد اجتمع اليهود والنصارى واهل الاديان مع المسلمين على ان الله عز وجل على العرش domin da yahud da nasara da masu bin duka wasu addinai da ainihin musulmai hadda fir'auna duka sun yi ijma'i akan cewa Allah subhanahu wata'ala yana saman al'arshi wa qalu hum suku suka ce laysa ala shay suka ce sam Allah baya sama kaji wajihin da yana cewa ta wannan fuska yahudawa ma su fisa hankali ke fir'auna ma ya fisa hankali Allah ya tsare malam yace as-salisu amin as-thamin wa thalathuna waqi' ibn al-jarrah sai al-imam waqi' ibn al-jarrah alim al-kufa waqi' ibn al-jarrah ibn malih bin adi ar-ru'asi Abu Sufyan babban malami daga cikin malaman hadisi yana da riwaya a cikin dukkanin kutubus sita babba ne daga cikin malamai daga cikin dukkan malaman sunna ya ainihin kasance babban malami ya yi karatu tun yana dan karamin yawo ya karantar da malamai ya yi takhrijin malamai ba kankani wannan limami sarkin musulmi Harun ar-Rashid sarkin musulmi na Dawlat Banu al-Abbas yayi da shi ya bashi alƙalanci ya ke karba saboda ba su san mukamai so suke ko su karanta da al'umma ya kasance mutum ne mai yawan azumi kuma alarama ne mai 60 kullun sai sake alqurani kullun duk da yake wannan ya saba wa sunna abin da yago a cikin sunna tabbatacce shine kar mutum ya soki alqurani kasa da kwana uku malaka ji malamai da dama a cikin tarihin musulunci asami su da irin wannan musun su yi ta'awili cewa wannan yana bayuwa ne zuwa ga mutumin da bai san fassara yana so yana yi yana tadabburi amma wanda ya riga ya san fassara ya sa abin da yake kanta da babu lafiya ya tafi a guje akwai da suke wannan tawili kuma za ka ga manyan malamai ne suke da wannan saboda suna ganin ba laifi amma dai wannan ne wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Qur'ani kuma ya da wani kifani ko mun sanin fassararka duk inda ka zo karantawa ka natsu ko ka saurari wani na karantawa a natse da zuciyarka alƙasam a wago shahido ko sai ka zo na sabon ilimi da sirri da baka sani wannan haka duk wanda ya saba alƙur'ani ya san wannan musamman dai kana da larabci lafiyayye kana da kuma background a ilimi na ulumul qur'an da sunna da balaga da sauran ilimin arabiya wanda suke su ne mukawinat ulumul ala za su baka daman zuciyarka ta iya sarrafantuwa wajen tadabburin qur'ani dan wannan kuma da gaskiya abinda mu muka rasa a nan kasashen kaza din karanta alqur'ani la yujawizu hanajira wannan da gaskiya matsalolin saboda koda waɗanda ake cewa malamai in court zaka tara asarin ilimin da ake bukata wajen ya zama kana da cancantan yin magana akan alqur'ani galibin mutane ba su da su duk da kuma suna magana akan alqur'ani wajen karanta shi da karantar da shi da fassara shi da kafa hujja da shi da yin raddi da yin ruqya da yin kaza duk suna yi amma kuma waɗannan ilmomin suka tare mutum a cikin ilmomin bid'atu muzja yana da karancin kwarewa a ilimin nahwu da sarfu da balaga da sanin adabin larabci da sanin ulumul qur'an asbabun nuzul ainihin qira'at da shi kanshi fahimtar irin tarkibin alqur'ani da salan zancen shi wanda ya saba wa duk wani salan zance a duniyar nan da sanin surorin me sai qur'ani yake da ire-iren waɗannan salan da me sai ake maimaita wasu abubuwa wasu kuma a ƙara a wani wuri a maimaita wani wuri ba a maimaita ba da yadda fawasil suke da alqur'ani yadda qur'ani yake amfani da huruful jarri da tanawubin da suke junan su da ire-iren rantsarantsan alqur'ani yanda ibnu al-qayyim da tani musamman akan aqsam al-qur'an rantsuwa da alqur'ani ne fa'id da suke su juz'iya ka guda zaka tare wani mai tafsiri bai taba ganin shi ba ba ruwan shi ba ko da ya taba ganin shi ba zai karanta ba kuma zai ta karanta wal fajri wal shamsi wal layli idha yaghsha duk wannan rantsan kan yana karanta da su kullum amma bai san sirrin da ke cikin su kaga Najeriya kenan a country like no other wata kasa da babu irinta Allah shi kyauta dan haka a takaice jama'a dangane da soki alqur'ani wanda duk ya iya karanta alqur'ani abinda yake so yi mu'ahadarsa ya zama ya samu wurdi wanda ba zai fasa ba yadda baya fasa cin abinci kaga ai cin abincin safe wurdi ne ma'ana duk bala'i sai an ci shi haka na rana haka na dare sai dai a ci ba dadi ko kuma a dinga ainihin ubatakin din wasu abin nan har mutum zai ga kai ban ci ba abincin rana ba yana ganin kamar bashi ne akan shi don kana sahibul qur'an kamata ya zama ya daura wa kanshi irin wannan muridin cewa kullun dole sai na karanta kaza kuma in ba ka karanta wani dalili ka dauka bashi ne sai ka biya kuma ya zama karatun ka diba abinda zai baka dama ka iya tadabburu wannan shine abinda yasa zuciyarka ta laushi ta saba da alqur'ani ina fata mun gane jama'a sannan kuma wajibi ne ka nemi isti'ana da ilmomi wanda su taimake ka kan fahimta alqur'ani kuma isti'ana da ainihin roƙon Allah akan ya tsare ka da imaninka da addininka babu shakka yadda muke baiwa sauran abubuwa na duniya muhimmanci Allah mu baiwa alqur'ani muhimmanci haka da mun more jama'a da mun samu dukkan ainihin wato arzikin da muke nema na duniya da lahira cikin shi dan Allah cewa da mutane suka ce a ba su aya Allah ya ce alu yakfi anna anzalna ilaykal alaykal qur'ana kitaba yutla alayhim itla alaihi wannan bai ishe ku ba cewa mun soka da alquran da ake karanta muku shine iyaka aya Allah kuma ya ce a waje wa anzalna ilaika dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi mun sauka maka alqur'ani dan ka mutane bayanin ma duk abin da aka sauka musu na ilmumin duniya da lahira tun daga tilawa da ma'ana sannan Allah ya ce kuma wa anzalna ilaykum amanani fihi dhikrukum wa anzalna kitaban inna fihi dhikrukum al-imam al-qurtubi ya ce daga cikin fasarar dhikrukum ay fihi sharafukum darajarku tana ta'allake da wannan qur'ani dan shine ma'anar dhikrukum daga cikin ma'anonin shi a fasara da cewa dhikrukum hukunce hukunce la dubba kisoshi labaran lahira duk an fasara wannan karanta al-imam ibnu jarir ya kawo da gustabi ai da makamantansu amma daga cikin fasara wanda muke so mu yi amfani ta nan shine fihi sharafukum darajarku tana cikin shi to amma da aka waye gari muka dauka darajarmu tana cikin dole sai mun yi karatun boko mun yi digirori shine darajar darajar mu tana cikin dole sai mun zama ƴan duniya an yi da mu darajar mu tana cikin dole sai mun yi demokradiya muka yi watsi da duk wani abu da Allah ya kawo muka kama na banza ko da yana da amfani to ba shine al'aula ba ko shine muka samu kanmu a cikin wannan rudani dan ba wannan magana sai mutane su ce wai irin magana ai boko haramci ba irin ta bace ba mu ce kada ai boko ba amma kuma dauka dukkan rayuwar ta ta'allaki akan wannan abu na duniya sawa'un sana'a ne kasuwanci ne noma ne kiwo ne karatun boko ka dauka wai shine kawai inda rayuwarka ta fara inda ta gare yanzu jama'a za ka ga yadda mutane suke ba wannan abu muhimmanci kowa zai sa maka wato albarka idan kana boko cewa kana da mustakbal kana da future wane me yake karanta a ce ake tace to yayi kyau duk dangi da ƴan uwa ana ganin to wannan shine sune al'ummar amma ka ce ga wani a cikin dangin shi ya da Qur'ani kawai ke sai a ce kai baka da hankali ne me zaka ce kaga wannan ai wannan tabewa ce jama'a in aure yake je ne ma ka ce ga makaranta al-Qur'ani ga wani barista kai ma ka ce al-Qur'ani da ka ja ka zaka ji kawai cikin kai sai ai kai shikenan kuma a ce me yake da shi Qur'ani zaki ci duk wannan mugun tunani ya jama'a da tabewa shike da wani abu kuwa shike da komai to wannan sai bai zuwa ga shine muka samu kanmu a cikin wannan tatabirzar da ake ciki kuma wallahi ba za mu ci abu daga cikin ta ba sai mun canza wannan yanayi shi sai zaka ga at individual level duk wanda ya kokari ya canza wa kanshi wannan yanayi za ga duk balayin da yake ciki baya shafin shi duk wanda ya kokari ya iya addini yake aiki da alqur'ani da sunna ya rabu da fitintunin duniya ya kama lahirarsa ya zama duniya kawai yana neman kifafan abinda zai wadatu ne ko za ka hankalin shi a kwance duk wannan bala da yake ciki bai dame shi kalla da kyau ka gani akwai su haka daidai a cikin mutane amma wanda ya sa duniya ko zai ta neman ta kuma ba zai taɓa koshi ba gashi Allah ya riga ya mana baki cewa wa innahu li hubbil khair la shadid al khair anan malamai suka ce al mal ai wa innal insana li hubbil mal la shadid dan adam yana da tsananin son dukiya wannan mugun tsananin son dukiya to shike tafi da mu kana samun ta kana ƙara kaunarta wanda kuma bai samu shi ma yana ƙara kaunarta wanda ya samu na ƙara kauna wanda bai samu ba yana ƙara kauna wannan daga cikin karaba kudi kaga shi ilimi wanda bai da shi bai cika kaunar shi ba masu shi ne kawai suke kaunar shi amma wanda bai da shi kawai kai wahala banza kake amma mara kudi shi ma fata kudi yake shi mai kudi fata kudi yake wa tuhibbuna al-mala bi Allah yace hubban jamma jamma so mai tarin yawa sai a waye gari mutum ya cinye rayuwar shi gaba daya kamar da muka ambata kullun sai ya fita kasuwa kullun sai ya fita aikin gwamnati kullun sai ya je sana'a kullun sai ya je noma ko kiwo ko kaza amma sai wani sai ya wata shida bai saurari ko da rabin awa na karatun addini Qur'ani ko hadisi sai ya shekara ma guda sai an azumi ya zo sai ne cikin tafsiri wanda zai je ma ba zai aiki da shi ba amma tsawon shekara yana tsaya neman duniya zama duk wannan tabewa ce wajibi ne mu gyara rayuwarmu mu gane cewa duniyar nan tana da iyaka kuma ba ita ce iyakar rayuwa ba Allah ubangiji ya tsare mu dan haka a takaice ne ba daidai bane sauki Qur'ani a dare guda ba daidai bane ya saba wa asalin tafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta haka an samu cewa wannan malami ya kasance sawwama yana yawan yin azumi yana yawan yin azumi mai ta shi ta rasu attajira ce ta ba mishi kudi aka ce dirhami 100 duk kuma kace miliyan 100 kenan fa kuma kamar haka haka yayin taƙin faƙin su wajen siyan littafai da taimakon dalibai da makamantansu haka malaman da su ba a samu malamai attajire kuma ga almajiran su wasu matsayata malan kamar yan gudun hijira su suna ce da daliban su Allah ya tsare mu mala yace qala ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu haddathana waqi'un an isra'ila bi hadith waqi'u ya karanta da mu hadisi daga isra'il hadisin shine idza jalasa ar-rabbu jalla jalaluhu ala al-arsh ala al-kursi yayin da Allah ubangiji madaukakin sarki zai zauna akan kujera faqsha'arra rajulun inda waqi akwai wani mutum sai yayi tsam haka Allah kuma da zama faqadiba waqi'u sai malamin ya kushi wa qala yace adrakna al-a'mash wa thawri mun riski malaman mu su a'mash Sulaiman bin Mihran wa thawri da su ainihin Yahya ibn Sa'id bin Masruq al-Thawri wadanna manya malamai yuhaddithuna bi hadhihi al-ahadith suna karantar da wannan karatun wala yunkiruna ba sa kyama karatun sai kai ko zaka lokaci kana kyama rawaha Abu Hatim al-Ahmad haka aka rubuta wannan karatun Abu Hatim daga Imam Ahmad wa qala Yahya ibn Yahya at-Tamimi sai kuma malam Yahya dan Yahya at-Tamimi yace samitu waqi'an yaqulu man shakka anna al-Qur'ana kalamullah wanda duk yayin shakka Qur'ani wai ba zancan Allah bane ya'ani ghayra makhluqin ya shakka cewa Qur'ani ba halitta bane ya shakka cewa Qur'ani ba halitta bane fa huwa kafir malam waqi'u yace wannan arni wa man lam yashhad annahu munazzalun wanda duk yake shaida cewa Qur'ani ba saukakke ne daga Allah ba ghayra makhluqin yake shaida cewa Qur'ani ba halitta bane fa huwa kafirun bil ijma yace ijma'i malamai wannan kafiri ne kaga wannan dai zalla ne kenan ko za ce yana kafir da musulmai qultu al-Allamah Mujahid al-Albani yace bal rawahu Abdullah fi sunnah al-Imam Abdullah ibn Amr ya rutu wannan riwaya a cikin kitabus sunnah shafi na 70 an abihi ahmada daga baban shi ahmad walisu isra'il al-madhkur la yasu wannan hadisin na isra'ila bai inganta ba fa innahu ma'a kaunihi mawqufan ghayra marfu'in duk da cewa bai tabbata zuwa ga manzon Allah ba mawqufi ne ba marfu'i ba yarwihi isra'il an abi ishaqa an abdullah ibn khalifa an umara qala fa dhakarahu nahwa wannan shine isnadin shi akhrajahu ad-darimi fi ar-radd 'ala al-murisi al-imam ad-darimi ad-darimi ya fitar da wannan a cikin kitabin radd 'ala al-murisi a shafi na 74 wa akhrajahu abdullah ibn ahmad a shafi na 70 qala hadathana abi qala hadathana abdurrahman an sufyana an abi ishaqa bi lafdh al-kitabi wa tamamu ya kawo shi da wannan isnadi da lafazin irin wannan yace sami'alahu atitun ka atitir rahl al-jadid idan Allah ya zauna akan kursiyu sai a ji kursi din yana motsi kamar yadda sabon siddi yake motsi idan an zauna akan shi ya dinga raka haka qultu al-Allamah al-Albani yace wa hadha isnadun da'ifun wannan isnadi ne mai rauni Abdullah ibn Khalifa wancan mai riwaya daga Umar qala al-muallif fi al-mizan al-Dhahabi ya fada a cikin mizanul iddar yace la yakadu yu'raf sam ba san shi ba qultu Al-Imam Al-Albani yace At-Tamimi shi ko wancan Yahya ibn Yahya At-Tamimi awradahu ibn al-Imad fi wafiyati sanata 26 wa 200 Al-Imam ibn Imad al-Hanbali mai litafin Shadaratu adh-Dhahab fi akhbari man dhahab ya kawo shi a cikin jeren gir mutanen da suka rasu a cikin shekara ta 226 wa qala sa'annan sai yace Shaykhun Khurasaniyyun malami ne dan kasar Khurasan al-Imam Yahya ibn Bakr at-Tamimi an-Naysaburi sunansa kenan cikake qala ibn Rawiya ma ra'aytu mithla Yahya ibn Yahya al-Imam ibn Rawiya yace ban taba ganin irin sa ba wala ahsibuhu ra'a mithla nafsi kai bana tsammanin shi ma ya taba ganin irin shi wa mata wa huwa al-Imam li ahli ad-dunya malam Yahya ibn Yahya malami Imam Muslim ya mutu a zamanin shi shine limamin ilimi a kasar su qultu Sheikhul Albani yace fasanadu sahihun ghaya wannan isnadi ingantacce ne matuka waqad taba'ahu jama'atun mukhtasaran an samu wasu malamai da suka yi mutaba'a gare shi a takeice rawahu abdullahi al-imam abdullahi ibn amr yace wannan mutaba'a shafi na 25 da al-imam abu daud da baihaqi dukkaninsu kaje da malamai suke aiki jama'a wajen ingantawa ko rawata isnadi ba karama aiki bane Allah ya gafarta musu wa qala ahmad ad-dawraqi samitu waqi'an yaqulu hay ila yau yana kawo mana maganganu daga al-imam waqi' ibn al-jarrah shiga wani babban malami mai suna ahmad ad-dawraqi shine ahmad ibn ibrahim ibn kathir ad-dawraqi wanda ya daga cikin rijalul muslim da abu daud da tirmidhi da ibn majah a cikin as-sita bukhari kawai da al-imam an-nasa'i ne basira daga gare shi shine ahmad ibn ibrahim ad-dawraqi yace sami'tu waqi'a naji waqi'u yana cewa yaqulu yana cewa nusallimu hadhihi al-ahaditha kama ja'at hadisan nan na magana akan sabobin Allah musallama musu mu yadda da su yadda suka zo kada mu rage kada mu ƙara kar mu sake mu rage ko mu ƙara wala naqulu kaifa kaza kar mu ce to ya aka ce wai kaza me ake nufi da kaza wala lima kaza kar mu ce dan me za a ce Allah yana da kaza yani ma'ana abin da yake nufi mithla hadith kamar hadisin za a ce yahmilu samawati ala isbu'in Allah zai dauki sammai a jikin yatsa guda wa da hadisin qalb ibn adama baina isba'ain min asabir rahman ira hadisin da yake cewa manzo Allah ya ce zuciyar dan adam tana tsakankanin yatsu guda biyu daga cikin yatsun Allah yace duk waɗannan ka bar su yadda suke kaka fasara kaka ce ya yake ni a shekul albani yace qultu akhrajahu abdullah Abdullah ibn Ahmad yaftada wannan shafi na 55 qala haddathani Ahmad ibn Ibrahim shine ad-dawra idin kenan bihi daga waqi'u wa hadha isnadun sahihun wal hadithan al-mushar ilayhima fi hadha al-akhir taqaddara takhrijuhuma fi al-akhir ar-raqam ar-rabi' wa 70 ba'da al-mi'ati ba'da al-mi'a yace wannan asaran guda biyu da aka ambata bayani ya gabata akan su a inda aka yi irin takhrijin su a can baya alamba ainihin asari na 170 da na fata mun gano sai malami yace at-tasi'u wa thalasu malami na 30 da ainihin tara shine Abdurrahman bin Mahdi wannan wani ga surgo malami ne al-imamu Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hassan al-Ambari al-imamu an-Naqid al-Mujawwid kamar da al-imamu Zahabi ya sifanta shi al-Lu'lu'i al-Basri ya daga cikin manyan dakkan malaman hadisi daga cikin atba'ut tabi'in sunan shi Abdurrahman dan Mahdi dan Hassan ba Ambari ba Lu'lu'i mutumin kasar Basar babban malami ne baka taba ganin malami irinsa na ba ta mun gane wannan al-jama'a gaba ɗaya su fitar da hadisan al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi ya koyi hadisi tun yana dan karami idan kana so ka siffanta shi ko sai ka bada kamar yadda malamai sauran shi suke cewa suka ce kana fil ilmin hadisi sahira kamar ka ce boka ne shi na hadisi ma'ana ma'anar boka wanda yake yin wasu siddabar da ba kowa iya yanda ya san hadisi to ya wuce yadda kowa ya sani haka suke siffanta shi da ba wai boka boka da ka sani kafiri ba ka dauki siffar boka na wala wala da yake mutane ko to haka al-imamu Abdurrahman ibn Mahdi yake wa hadisi wala wala ya san illa ta hadisi ina ba ta mun gane wannan wato ba zai yi ai tarihin shahirin nan karbin wajen ba jama'a kana bukatar ka je kuma karanta siru a'lamin nubala da littafin tarihu madinati bagdad da littafin ainihin wato abin nan tarihul islam na imamu zahabi da littafin tahdhibul kamal na imamu abul hajjaj yusuf al-mizzi da tahdhibut tahdhib da littafin ainihin wato abin nan tazkiyatul huffaz ta imamu zahabi da makamantan su dan ka san wani ne Abdurrahman bin Mahdi ya kharraja malamai ya karantar ya yi gogormaya ya ainihin wato kasance ɗaya daga cikin kawakib taurari na ilimin hadisi ubangiji Allah ya gafarta mishi akwai maganganun shi da aka rawaito da dama na hikima dan mutum ne hakimi fasihi yakan ce laula anni akrahu an yusalla na tamannaitu alla yabqa ahadun fil misri illa kitabun, yace wallahi ba dan ina jin wato haushin irin wanda mu'mini yake ji ana saban Allah, to da zan yi fatan duk wani mutum da ke duniya to ya zama ya taba yin gulmata. Yace babu ladan da ya kai arha na kana zaune kawai a dagula dan wani abaka baka yi niyya ba balantana a fara tunanin ikhlasi koriya kai baka sha wata wahala ba baka ciyar ba baka sha yunwa azumi ba baka sallar dare ba baka komai ba kana zaune kawai wani canye gulman kai faɗi kalma ɗaya biyu a kanka wanda da gaske ne ka yi wannan lebur ko wannan gazawar ko wannan siffar mu a kwashe na ɗanka a bashi. Shi za a san albasarin yake cewa kar ka ji haushi don ka ji labarin wani ya gulmaka ta ɗauka shi kenan kawai ya maka tukuci. Shi za shi da aka bashi labarin wani ya yi gulmar shi a san albasarin sai za ka samu kaɓaki dawo guda aka cika min shi da sweet da alewa ya aika mai gida ya ce balagani annaka ahadaita ilayya hasanatik, labari ya iske ni cewa ka mun kyautar duka ladan ka shi ne baka tukuci kamata yanka ji labarin a gama kawai sai ka zo da ka ji maka ya gurmaka sai ka aika mai da credit da naira ɗari ka ce ga tukuci na ya ce na mai ce an labarin kana ta mun sadaka da ladaka zama gulma da kuke ganin ta ba karamar gobara ba ce da mai cinye alherin mutane. Wallahi mu kiyaye ta jama'a kuma in ka je ka karanta littafin abinna al-Imam Nawawi al-Adhkar da kuma Riyadus Salihin ka ji awwan da za a lissafa matsayin gulma sai kaga kamar ka nemi sallar da ka kulla bakin ka saboda kusan komai da baka tsammanin gulma ne hatta cewa wani magulmaci ne shi ma gulma ne jali Nawawi da cewa wani gajere ne dogo ne mai gemun nan shagirin nan kai da Allah mai harar garken nan dan mai tafiya a karkacen nan mai yawan mai sheken gayin nan kazamin nan macucin nan duk wannan ka bara da sunan kana wai kokarin ka na kasa shi ya liba mun yi shi duka gulmani to shine ya zaba ya ce da cewa wani ya kitabun nasa ai wani yana gulma mutane inda zana zai gulma to shi ma gulmani. Daga jama'a musamman kuma yanda zamani ya kawo mu gulma ta samu wani wato rawaj daukakan darajarta sakamakon wannan social media platforms da kuma sakamakon yan jarida na gargajiya gidajen rediyoyi da sauran TV da makamantansu da suka halasta mutuncin al'umma za a ba ka dama ka je ka ci mutunci duk wanda ka ga dama suna daukan gulma suna yaɗa su da kuma demokaradiyya ta halasta cewa ko duk abin da shugaba yi an dinga cece ku ce kenan akai jama'a duk wannan fa gulmace wallahi ya kamata mu shiga cikin taitaimu sai akwai maslaha ta nasiha ko wani gyara ko wani dalili na shara kamar yadda malaman da suke magana akan suka halasta yin wato jarhuwar ta'dil su da kansu kamar wani Abdurrahman din yakan ce ta'ala na kitabu sa'ata ku zo mu gulma ta awa guda sai a zo a yi magana akan rijal kuma shi ya kasance shahararsa da yin magana akan mazaje yakan ce duk wanda na gulmasa sai na roƙi Allah ya gafarta mai duk wanda na ce wani da'ifi ne wani maturuke yace sai na hada cewa Allah ya gafarta mai dan ba wai gulma yake da fata Allah ya gafarta mana haka yakan ce ya bada labari cewa yana da wani majalisi da yake karatu duk juma'a idan ya zo ya zauna ya ga mutane sun cika majalisin yace sai in ji daɗi a rai yace ina gwanin zauna daga babu dalibai sai in ji haushi sai ya tafi wani malamin shi suna Bishir Ibn Mansur yace algata malam ka ji abin da ke faruwa da ni sai malam Bishir ya ce mashi zalika majlisu su'in wannan mummunan majlisi ne fala ta buri ilai kar ka sake wannan karatu yace fa ma utu ilai sai ya rufe karatu gaba da kai ne malamin ya karantawa masallaci ko a islamiya ko a tafsiri kana jin haushin ba a taruwa go wannan alama ce akan ba dan Allah kake gara ka rufe kawai ran da kaga an cika sai ka ji dadi go ran da ba a cika ba ka ji haushi go yanzu kenan charging ka da karsashin ka yana da alaka da yawan audience ko karancin su dan in ka san wannan katun za su kashi a gidan TV wanda za a samu audience na dubban mutane za ka yi shiri na musamman ka sa sabuwar hula
ka taje gemun ka sa gilashi ka zo ka zauna ka yi nazari na musamman kai ta tsefe karatun dan dai a ce kai wannan wannan akwai ilimi Allah ya bashi to wannan akwai matsala idan kuwa dalibai ne a gida sai ka ce ba wanda lokaci da Allah ko ya kuri wallahi tafiye tafiye sun yawa da sauransu muna da meeting muna da kaza baka san dalibai tunda kai da su ne a lungu amma tun za saka a TV ka shirya wani ma haidin ga tambaya yana gaba na ganin mutane har sai wayi gari abin da yake faɗa kawai dan mutane su ji daɗi bai faɗa abin da zai saba musu ko ya maida karatun kawai dandali na raha zai ta cracking unnecessary jokes wanda za su sa mutane su zo kawai ya zama an yi raha ne an tashi duk wannan baya cikin tsarin Ahlus-Sunna game da karantawa akwai malaman da za su wayi gari saboda mutane su yarda da su ba sa faɗa wa mutane sai abin da mutane suke so ko fatawa ce zai dinga kallon yanayin mai tambayan ya gane me ka karkata zuwa gare shi duk abin da kuma malami ya so ya bashi hujja ba akwai hujja wannan ya daga cikin karaman malamai duk abin da malami ne ya ba hujja zai samu shi hujja sawun tabbatacciya ce ko ba tabbatacciya ba dan duk wannan ƙaryar da ake fada ta cewa Allah yana ko ina Allah ma yana cikin kowa da yanda yake suke fada suna samu mata hujja cikin Qur'ani duk abin da suka fada na shari'a sun samu shi hujja Allah ubangiji ya tsare Abdurrahman ibn Mahdi jama'a ya kasance daga cikin malamai da suka shahara wajen fada da bid'o'i musamman bid'o'i na khalqul Qur'an din da makamantansu ai yana cewa da ina da dama laukan li sultanu da waqaftu ala al-jisr akwai gada da ta shiga garin Baghdad yace da ina da dama zan tsaya a bakin gadan nan duk wanda ya shiga garin nan sai an mai interview in aka ce mishi al-Qur'an makhluqun am ghayru makhluq in yace makhluq yace sai sa wurga cikin gadan nan kawai kifa ya cinye shi ya zama abin kifi baya son su yan bid'a sam Allah ya gafarta mai wannan malami ya rayu tsakanin shekara ta 125 zuwa shekara ta 100 lokacin zuwa shekara ta 197 ina ganin saboda dubai zuwa ga adari da taso bari mu bashi anan insha Allah idan muka dawo sai mu tashi akan Abdurrahman ibn Mahdi kenan wannan dawo sai bayan sallah kenan da Allah kin ga mu ya da ba za mu sake wannan katuma Allah ya raya mu sanan Alhamis wanda ta dace da 5 ga watan July sai ka lissafa 5 ga watan July 2017 mun sa ne da tarihi na Gregorian saboda shi babu bai da wata matsala an riga an gama shi stagnant ko an riga an gama tsara shi to 5 ga watan July idan Allah ya kai mu zamu dawo wannan karatun zai zama bayan sallah da kamar kwana 10 kenan kuma kamar can dan duba da mutane sun saba da al'adar bikin sallah da sauransu amma ba da haka mu ai da kuma mana karatu har sallah ana ta ba a tashi haka kuma duk malami suke koyi na duniya Muqbil ibn Hadi al-Wadi idan an dawo idi za a zo a zo ai darasi a tashi ba wani matsala kowa zo da rigar sallar shi a darasi za ka tafi yawan sallah ne kai budurwa ce ina mata mun gano wannan sai mata da yan yara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum